sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 2531 da kuma 49. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. A yau Laraba 24 ga watan Yuli na shekarar 2019. Da fatan an yi mana afuwar matsalar da muka fuskanta a shirin mu na rana. Dan haka labaran da muka yi niyya kawo muku, wato rahotanni da zuba mu samu dama ba, za mu kawo su yanzu. A cikin shirin mu na yanzu za ku ji cewa masana a Najeriya na ci gaba da yin kira akan a dauki matakan da suka dace wajen warware rikicin da ke faruwa tsakanin ƴan Shi'a da jami'an tsaron kasar. Bayan haka za ku ji yadda ƴan Najeriya ke ci gaba da maida martani akan sunayen ministocin da gwamnatin kasar ta turawa majalisar dattawan kasar domin tantancewa. Akan wannan batun yau muke son mu ji ra'ayoyinku. Shin ya kuke ganin zaben da gwamnatin kasar ta yi? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk sai bayan labaran duniya. A yau Laraba, tsohon lauya na musamman da ya bincike kan kasalan da ɗan Rasha a zaben Amurka na shekarar 2016, Robert Mueller, ya faɗa wa Majalisar Dokokin Amurka cewa binciken da ya gudanar kan shishigen na Rasha bai wanke shugaba Donald Trump daga zargin cewa ya yi ƙoƙarin hana binciken ba, duk da cewa Trump ya yi ta ikirarin hakan. A lokacin da aka fara sauraron bahasan na Mueller, shugaban kwamitin da ke kula da fannin shari'a, Gerard Nadler, ya tambaye Mueller, shin ka wanke shugaba Trump baki daya daga wannan zargi? Sai Robert Mueller ya ce a'a, ya kuma kara da cewa ba a wanke shugaban daga zargin abin da ya aikata ba. Amma Mueller ya ce ba za a iya tuhumar shugaba Trump da wani laifi ba saboda wani daddaddan tsari da ma'aikatar shari'a Amurka take da shi wanda ya hana ayyana duk shugaba da ke kan mulki a matsayin mai laifi. Saboda haka kwamitinsa ba zai yi nazari kan batun ko za a iya tuhumar da shi ba. Ya kuma kara da cewa kwamitinsa da ya yi bincike ya kwashe shekara yana neman haɗin kan shugaba Trump domin ya zo gaba daga baya bada bahasi, amma sai kawai amsa wasu tambayoyi a rubuce ya aiko mana, amma ba akan batun kokarin hana doka ta yi aikin ta ba. Tunda dai wata mai magana da yawun fadar White House Stephanie Gresham ta ce sa'o'in da aka kwashi ana sauraron bahasin ya sa ƴan Democrat sun sha kunya. A hukumance, Boris Johnson ya zama sabon Prime Minister Birtaniya bayan da sarauniyar Ingila Elizabeth II ta umarce shi a yau a Laraba da ya karɓi mulkin tafiyar na gwamnatin Birtaniya. Johnson ya maye gurbin Theresa May wacce ta yi murabus daga mukaminta bayan da ta gaza fitar da Birtaniya daga kungiyar tarayyar Turai ta EU. A jawabinsa na farko bayan da ya zama Prime Minister a hukumance, Johnson ya shaida wa manema labarai a kofar gidan gwamnati da ke lamba 10 na Downing Street cewa gwamnatinsa za ta cika alkawarin da majalisar dokokin kasar ta yi ta nanatawa jama'a, inda za mu fice daga tarayyar nan na ranar 31 ga watan Oktoba ba tare da wata kwana-kwana ba. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington DC. Russia da China suna musanta cewa jiragen saman sojojinsu sun shiga sararin samaniyar Korea ta Kudu yayin da wani sintirin na haɗin gwiwa da suka yi a jiya talata. Keta sararin samaniyar da aka zargi ƙasashen biyun da yi ya faru ne a kusa da wani rukunin tsibirai da ake rikici a kai tsakanin Korea ta Kudu da Japan, wanda Korea ta Kudu take kiran shi da Dokdo, yayin da ƙasar Japan ke lakabi da Takeshima. Wani mai magana da yawun ma'aikatan tsaron China ya faɗa wa manema labarai a birnin Beijing cewa masu sintirin ba su kai harin kan kowa ba, kuma sun zagaye ne a daidai yankin da doka ta shimfiɗa. Yayin da aka kwashe makonni biyu ana ta zanga-zanga neman gwamnan Puerto Rico, Ricardo Rosello ya sauka daga mukaminsa. Gwamnan ya ce ya zama dole ya saurari kukan al'ummarsa, amma har zuwa jiya talata bai nuna wata alama cewa zai murabus ba. Yayin da dubban masu zanga-zanga suka saro akan tituna, Rosello ya ce kalaman da zai rika yi a nan gaba za su fi mayar da hankali ne akan ayyukan da gwamnatinsa ke aiwatarwa. Jami'ai da yawa sun yi murabus daga mukaminsu dangane da hannunsu da aka samu a cikin wani abin kunya da ya bayyana ta sakon waya a farkon watan nan, inda a baya-bayan nan shugaban ma'aikatan fadar gwamnatin Rosello, Ricardo Lorandi, wanda ya yi murabus a jiya talata, ya ce ana yi wa iyalinsa barazana.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun tsaro. Biyo bayan rikice-rikicen 'yan Shi'a da 'yan sanda da suka janyo hasarar rayuka a Najeriya, yanzu batun da hukumomi ke dubawa shine yiwuwar soke kungiyar IMN ta 'yan Shi'a masu goyon bayan Malam Ibrahim Alzazzaki. Hassan Maina kaina, wakilin murya Amurka, na dauke da karin bayani a cikin wannan rahota.
And the activities of Islamic movement of Nigeria.
So Peter General na 'yan sandan Najeriya kenan, Muhammad Abubakar Adamu, ke magana kan rikicin 'yan Shi'a da jami'an tsaro a nan Abuja, wanda yace yanzu fa al'amarin ya fara wuce gona da iri, inda yake cewar babu wata gwamnati da za ta sa ido ta ga wasu mutane suna kokarin kirkiro gwamnati a cikin gwamnati, ko kuma suna kokarin tace hankalin jama'a.
And tolerate a group that says they don't recognize the government.
Wasu majiyoyin da ke kusa da fadar shugaban kasa sun ruwaito cewar shugaba Muhammadu Buhari na duba yiwuwar haramta kungiyar ta 'yan Shi'a bangaren Malam Ibrahim Alzazzaki, wato Islamic Movement of Nigeria. Ko a jiya ma dai sai da wannan batu ya haddasa muhawara mai zafin gaske a Majalisar Wakilan Najeriya, inda aka ruwaito dan majalisar Shamsuddin Dambazo daga jihar Kano ya gaya wa majalisar cewar akwai bukatar yin dokar ayyana IMN a matsayin haramtacciyar kungiya a Najeriya, duba da yadda suke haddasa barazanar tsaro a Abuja da ma Najeriya baki daya. Yana mai cewar kashe mataimakin kwamishinan 'yan sanda da kuma kashe dan hidimar kasa, sannan da kona dukiyoyin gwamnati, wannan tamkar ta'addanci ne. Farfesa Muhammad Tukur Baba, dan iya mutum biyu, na ganin lalle fa gwamnati ya kamata ta dau mataki kuma irin na gaugawa.
Kullun ana tafiyan hawainiya, an san matsalan abu, an san ulmul abaisan, ba a daukan matakai ce. In akwai wata kasa ne ko wasu mutane da suke ba su goyon baya, ba dole ne mu yi hulla da su ba. Mu fito fili mu gaya musu wannan abin ba zai yiwu ba, ba mu yadda da irin wannan. Ko da zai kasance a yanke huldan jakadanci da kasan nan, in dai mu nan kasan za mu samu zaman lafiya. Ayi haka, don haka ko da za a haramta su ko za a dauke su matakai, duk abin da za a yi a jawo kan abin nan ya kamata a yi shi yanzu.
Amma ga tsohon Hafsa a rundunar sojan Najeriya, Major Bashir Galma mai ritaya, yace bai kamata a haramta wannan rukuni na kungiyar IMN din ba.
A cikin dai a lokaci irin na yanzu da wannan abubuwan suke faruwa bai kamata yayi haka ba. Kamata yayi masu ba shawara, in su ba shawara na kwarai, kada ma a fara. Domin wannan kungiya ce ta addini, kuma akwai kungiyoyi na addinai daban-daban a ƙasar nan. Sai dai abin da ya kamata, tun da yake akwai doka wanda yake ta haramta waɗansu abubuwa kamar su procession ko waɗansu abubuwa hakan nan, ya kamata a jaddada ma waɗannan kungiyoyi. Amma a cikin aiki su zai ƙara mana gabani, ba wai a Abuja kaɗai ba ko Arewa ba, duk cikin Najeriya gaba ɗaya.
To ko me 'yan Shi'ar za su ce kan wannan batu? Ibrahim Musa shi ne kakakin harkar musulunci a Najeriya.
A ba wani mataki da wuce za mu ci gaba da abin da muke yi a yi. Mu fa addini muke yi fa, kuma addinin nan fa a bisa rayukanmu muke yin shi, ba wai wani abu ne wanda kawai za ka zo ka ce mana kai ku bari mu bari ba. Addini muke yi na Allah da annabinsa da iyalan gidansa. Saboda haka ba wanda zai ce mana mu bari. Ana so ne dai kawai a tada wata fitina wanda Allah ne kadai ya san iyakacinta. Jagoranmu ko ta ce a saki shi, kuma bai da lafiya. Ni zai hana a saki shi ma.
Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
madalla a gaida Hassan Maina kaina. Kwana ɗaya bayan mika sunayen mutane 43 da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi ga majalisar ƙasar don tantance su, ‘yan Najeriya na ci gaba da maida martani. Mazauna jihar Lagos, ɗaya daga cikin jihohin ƙasar masu ƙarfin tattalin arziki, sun bayyana ra'ayoyinsu. Wakilin murya Amurka a Lagos, Babangida Jibril, na ɗauke da ƙarin bayani.
A kasarin 'yan Najeriya mazauna Lagos da nazanta da su dai sun bayyana takaicin yadda shugaban ƙasa Muhammadu Buhari bai sanya sunan tsohon gwamnan jihar Lagos Akinwumi Ambode a matsayin ɗaya daga cikin waɗanda yake so ya naɗa a ministocinsa ba. Bayan shi kanshi Akinwumi Ambode da bai samu zama ministan ba a ƙarƙashin gwamnatin Muhammadu Buhari, har ila yau wasu 'yan Najeriya na daga ayar tambaya game da dalilan da ya sa jihar Lagos ta samu gurbin ministoci guda biyu. Wato tsohon gwamnan jihar Lagos Raji Fashola, wanda dama shine ministan ayyuka wutar lantarki da kuma gidaje, sai kuma sabon minista Senator Olorunmibe Mamoro. Wasu 'yan jihar ta Lagos da nazanta da su dai sun bayyana cewa Lagos a matsayinta na ɗaya daga cikin manyan jihohin Najeriya kuma kan gaba wajen taimakawa ta fuskar tattalin arziki da kuma siyasa, kamata yi ta samu ministoci biyu. Kuma ya kamata a sani cewa ɗaya daga cikin ministocin da ya fito daga jihar Lagos zai kasance ne wakili daga jihohin yammacin Najeriya, wato zai wakilci sauran jihohin Yarbawa kenan a majalisar zartarwar ministocin ƙasar. Ga dai abinda wasunsu ke cewa.
Lagos state contributes a lot to the national development, and then we know that in the past administration, immediate past administration, Lagos state minister did very well.
Yace ya kamata a sani cewa gwamnatin jihar Lagos tana taimakawa gaya ta fuskar tattalin arziki a Najeriya, kuma ministan da ya gabata wanda ya fito daga jihar ta Lagos ya gudanar da ayyukan a zo a gani a ma'aikatun da aka bashi. Ina ganin wannan su ne dalilan da ya sa shugaban ƙasa ya ga ya dace ya sake baiwa jihar Lagos ministoci guda biyu.
First of all, you look at the fact that each state produces one candidate, and after that the president also will choose a person from each geopolitical zone. So that's why from the southwest, apart from Raji Fashola was picked from Lagos state, so Mamora was picked.
Yace ya kamata mutane su sani cewa duk wata jiha a Najeriya tana da minista guda daya kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya shimfiɗa, amma kuma akwai dama da shugaban ƙasa ke da shi naɗa wasu ministoci da za su wakilci yankunan jihohi aƙalla 6 ko 5. Don haka na gan ɗaya daga cikin ministocin Mamura zai kasance yana wakiltar jihohin yammacin Najeriya ne. Jihar Lagos zai tana taimakawa ta fuskar tattalin arziki ga Najeriya. Haka kuma kar mu manta akwai Ahmed Bola Tinubu, ɗaya daga cikin jigajigan jam'iyyar APC wanda kuma ke taimakawa jam'iyyar APC Bilhaqi da gaskiya, musamman ma dai a wannan yanki na ƙasar Yarbawa. Yanzu dai 'yan Najeriya sun zara ido su ga irin ma'aikatan da za a baiwa irin waɗannan sabbin ministoci da aka naɗa. Babangida Jibril, murya Amurka daga Lagos.
Allah a gaida Babangida Jibril. To masu sauraro, yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan waɗanda shugaba Muhammadu Buhari ya zaba don su zama ministocinsa. Amma kafin mu buɗe layukan mu, ku shakata da wannan waƙar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To mun samu kira na farko daga Maiduguri.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Maiduguri?
Ina buƙatar jawabi daga cikin buɗe.
To muna jinka.
Ni a ra'ayina.
Muna tare daga Maiduguri. Salamu alaikum malami daga Maiduguri, kuma kana jin mu? Ba ma jinka. To ina ga layin malami daga Maiduguri ya goce, amma har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Agogon mu yanzu na cewa karfe 4:46. To yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan waɗanda shugaba Muhammadu Buhari ya zaɓa don su zama ministocinsa, waɗanda yanzu haka majalisar dattawan ƙasar ke tantance su. Mun samu wani kiran daga Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Kaduna?
Hajji Amaryan Dauda, barka da yammaci.
Barka ka dai.
Sunana Alhaji Musa Ngaro, ne radio da recorder kasuwar Kawu Kaduna, Najeriya.
To Alhaji Musa, muna jin ka.
To ai kisan Hausawa sun yi wata magana, sun ce gadan hakuri shi ya kawo wane mai ka shuka a gonarka. Ya kamata 'yan Najeriya har su tsaya su zana ido su ga iya wa'annan tududu, wannan mutum da an riga ana tattace wa'annan ministoci da aka rada haka ba shi shugaban kasa Muhammadu Buhari aika da su, ya kamata al'umma su zana ido su gani. Amma wannan surutun da ai ta kasa ne ce a ce an yi kaza an yi kaza, 'yan Najeriya ya kamata mu rika shafawa kanmu, duk kuma wannan matsalolin daga arewa ne. Ya kamata mu zana ido mu fatan alkhairi ga wa'annan ministoci, duk wanda aka ba minista Allah ya sa 'yan kasa su amfane shi kuma ya tsaya aiki tukuru. Amma duk wannan surutun ba shi zai kai mu ba, Allah ya iya mana da iyawarsa. Alhaji Musa Garo, ta shi lafiya.
To mu ma mun gode Alhaji Musa Garo. Har yanzu dai muna nan a Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Alhaji Baki, insha Allah, Shu'aibul Ahmad Mahmuda, da to karamin hukuman kewa jihar Kaduna, Najeriya.
To muna jin ka Alhaji Baki.
To wato game da wato wannan ministoci da shugaban kasa tura suna yanzu, muna musu fata alheri. Amma yanda muka zata wato ba haka ne abin ya faru ba, saboda lalle ana cewa wato wa'incan sun bashi matsala. To duk da cewa ya canza wa'insu, ya kamata a ce sabon zubi ne, dan gaskiya akwai wanda suka cancanta a wannan din, musamman sababbin nan. To muna fata dai kuma menene, dan Allah su dubi kasan, su dubi al'umman kasan, dan Allah su yi mana aiki, musamman mu nan arewa. Muna so dan Allah ya mana aiki da kyau, dan Allah a bibi talakawa, batun asibitoci zuwa makaranta ya yi tsada, don Allah a yi kokari talaka. Ina cikin wani hali, ina fatan Allah ya taimaka mana gaba ɗaya da su, Allah ya sa.
To mun gode Alhaji Baɗi. Yanzu kuma za mu je Yobe.
Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Yobe?
Kuma mai tajin waya Bakir ne da Bune Yadi, Yobe State.
To muna jin ka Malam Usman.
Sun da muke a kasa ya sabo da za su taya shi aiki tsakani da wancan zuhi.
To Malam Usman daga Yobe dai, ina ga layin kana da tangarɗa, don haka za mu je Katsina yanzu. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Katsina?
Ina ga magana da wani bawan Allah ne zai ba da ra'ayi ne, don Allah da na zai haƙuri a kan yanayin da jihar Katsina suke cikin rashin tsaro.
To muna jin ka bawan Allah.
Gaskiya gwamnatin Janar Buhari ta sake shiri, domin Allah ni yanzu na dan gudun hijira ne, na baro gidana.
A ina kenan gidan naka?
Ina a yanka karamin hukumar ba tsari nake. Domin Allah ba zaman lahiya, ba ma'aikatan da ya suro, domin Allah ba su aiki. Masu haji mai gaskiya, da Allah gaya mai gaskiya, domin Allah ba aiki jihar Katsina, domin Allah dajin nan na nan wurin an shi da fasanci. To fasancin da za a yi, eh gaskiya sasanci gaskiya ne, amma dai domin Allah mutunan da ba shi ya bida ba da kai ne gwamnati ta bide su, kaga dai ko ma za su wancan kara an yi abin da ya dawo ya shi haka zafi ya shi haka tsanani. Wallahi wallahi yanzu aka ce miki yanzu wallahi abin mutane wanda magarbin nan yanzu da ake yi wani wanda ya sai inda mata shi take kwance ba. Miji bai sai inda mata take ba, namijin mata ba ta sai inda miji take yake ba wallahi.
Magarbin Allah
kowa waje ne zai da zai boye.
Eh bawan Allah ban tarin nan fashin ka ba. Amma yanzu da aka kawo waɗannan ministocin da ake shirin a zabe su, kana gani ba za a samu canji ba? Me ma kake gani game da batun su?
To muna fata Allah sanya su tawan da ake bi domin Allah ba magana dadi ba magana aiki domin Allah.
To mun gode da ra'ayi daga Katsina, yanzu kuma za mu je jihar Jigawa.
Hello?
Hello, da wa muke magana daga Jigawa?
Atela ne daga Malam Musa.
To muna jin ka.
Da Allah ne abin da nake so gidan rediyon America ayimin ra'ayina dan Allah a daure a jiya Buhari ya tsima nan zai.
Muna jin ka.
Hello?
Muna jin ka.
Shine babban ra'ayina Buhari ya gaggauta sakin Malam Zazzai.
To batun ministocin kuma fa shi kana gani ba zai taimaka ba wajen bukatar da kake so? Me kake gani game da wannan batun?
Wanda ya ga zai nada kawai ya nada, amma mu ya daure ya sakar mana Malam Zazzai.
To mun gode da ra'ayinka, da fatan kiranka ya isa ga kunnan da ya kamata. Ita yanzu kuma za mu je jihar Adamawa. Salamu alaikum, da wa muke magana daga jihar Adamawa? To ina ga layin malami ko malama daga jihar Adamawa ya goce. Yanzu kuma dai za mu sake komawa Katsina. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Katsina? Salamu alaikum, da wa muke magana daga Katsina?
Alaikum salam, sunana Alkali Isuf Abdullahi Dutse.
To Alkali, muna jin ka. To Alkali, mu dai ba mu jin ka nan, ban san ko kana jin mu ba.
Ina jin ku lafiya lau.
Yawwa, to menene ra'ayinka game da batun ministoci?
Yawwa, ministoci muna wasu ba daga Ubangiji Allah ya sanya kada su yi irin mataki na bayan wanda muna ta tazo samu wani abu na ci wanda ya kamata su take.
To Alkali kenan daga Katsina, mun gode da ra'ayinka, yanzu kuma za mu je Kaduna.
Azza maran ga da barka da lasariya.
Barka ka dai Malam Murtala, kana lafiya? Menene ra'ayinka?
To lafiya lau, sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Gasa a Kano tarayyar Najeriya.
Muna jin ka.
To Azza maran ga da ra'ayina shi ne, gaskiya akwai ministoci waɗanda ba mu daɗi da suka koma ba, irin su Fashola. Ba wani aiki da ya arewa, duk maganan wuta yanzu a dindin muke hanyoyi an fara aiki sai da wuya a sati ɗaya ina gaya masu kilomita biyu nan arewa, amma aikin su shi ya yi. Da haka muke roƙon mai girma shugaban ƙasa.
To Malam Murtala, kai mana aikin gafara, lokaci ya ɗaga mana hannu, don haka za mu dasa aya a nan, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake ba da wata dama domin a kira a bayyana ra'ayi. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, agogon mu anan na cewa karfe 4:53. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Zamu soma labarin wasannin na yau ne, da labarin kuma sai a san tukotako wadda ta yi babban kamu cikin wani jawabi a websitein din club na manejoji na wannan club. Sun samu damuƙar ɗan wasa na gaba Augustine Accra domin ƙarfafa gaban club domin gasar CAF Champions League na shekara 2019-20. The Porcupine Warriors dai za su kara ne da club ɗin Nigeria Kano Players a zagayen farko, bugu da ƙari kuma shigan Augustine Accra a cikin club din nan zai taimakawa club saboda irin kwarewar da yake da shi, kasancewar wanda ya saba wasa ne a gasar CAF kenan, yayin campaign din Almeric da Al Hilal na Sudan. President in Ash Gold Dr. Kwaku Frimpong ya faɗa cewa sabon coachian Ash Gold Ricardo Darusha club din ta azama sanauyin taimaka mata ta isa tashi matsayi na rukuni na CAF Confederation Cup sa'annan kuma ya kokarta ya lashi Ghana Premier League. Wannan club da ake cewa Miners dai sun zakulo wannan coach ya dan Brazil ne ya dauki nauyin tafiyar da club bayan coachian su GT Zakrasen ya ba hannu riga da su zuwa Kumasi Asante Kotoko. Ministan matasa da wasannin motsa jiki Azika Siyama ya bayyana cewar kasar ta kashe kudi dala miliyan 4.5 akan Black Stars a gasar cin kofin Africa a kasar Masar. Honorable Azika Siyama ya bayyana wannan jawabin ne ga majalisar dokoki a ranar Talata, inda ya bayyana cewar kudin da aka kashe gabaki daya ya kama dala miliyan 4.5 da 64,532 a cikin wannan gasa. Accra House of Oak ta sallami 'yan wasan ta guda biyu da suka hada da mai tsaron gida NS Sowa da dan wasan baya Yusuf Alhassan Anji Club. Sowa dai ya canza shika ne daga Asante Kotoko a matsayin dan wasa na lamba daya har lokacin da ya ji rauni a Accra House of Oak. Wannan ya sa House of Oak yanzu ta saurar da masu tsaron gida Richmond da Ayi da Ben Mensa. Goalkeeper NS Sowa da dan wasan baya Yusuf Alhassan dukkansu dai klabin ta sallame su, kuma klabin ta ce tana musu fatar alhairi a gaba. Director Brecum Chelsea Nana Oduro Safu ya faɗa cewa kwamitin na daidaita kwallon kafar Ghana ba ta da iko ko misalan zarratan na canja sunar hukumar kwallon kafar Ghana kamar yadda aka bayyana a cikin gyare-gyare da wato take. Da wannan labari muka iso ƙarshen labarin wasannin na yau. Ridwan Allah Mukhtar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. A yau Laraba, tsohon lawyer na musamman da ya yi bincike kan kasalandan ɗan Rasha a zaben Amurka na shekarar 2016 Robert Mueller ya faɗa wa majalisar dokokin Amurka cewa binciken da ya gudanar kan shishigin na Rasha mai wanke shugaba Donald Trump daga zargin cewa ya yi ƙoƙarin hana binciken, duk da cewa Trump ya yi ta ikirarin haka. A lokacin da aka fara sauraron bahasin na Mueller, shugaban kwamitin da ke kula da fannin shari'a Jerrold Nadler ya tambaye Mueller, shin ka wanke shugaba Trump baki ɗaya daga wannan zargi? Sai Robert Mueller ya ce a'a, ya kuma ƙara da cewa ba a wanke shugaban daga zargin abin da ya aikata ba. A hukumance, Boris Johnson ya zama sabon Prime Minister Birtaniya bayan da sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu ta umarce shi a yau Laraba da ya karbi mulkin tafiyar da na gwamnatin Birtaniya. Johnson ya maye gurbin Theresa May wacce ta yi murabus daga mukaminta bayan da ta gaza fitar da Birtaniya daga kungiyar tarayyar Turai ta EU. A jawabinsa na farko bayan da ya zama Prime Minister a hukumance, Johnson ya shaida wa manema labarai a kofar gidan gwamnati da ke lamba 10 na Downing Street cewa gwamnatinsa za ta cika alkawuran da majalisar dokokin kasar ta yi ta nanatawa jama'a, inda za mu fice daga tarayyar nan da ranar 31 ga watan Oktoba ba tare da wata kwana-kwana ba.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Hadiza Carey da ta taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni, da injiniyar mu Zainab Abdulrahman, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.